Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar Bindi Nasara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi 9 ga watan Oktoba na shekarar 2022. Ga labaran duniya, mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Akalla mutane 10 ne suka mutu yayin da wasu 60 suka bace bayan da wani kwale-kwale ya kife a jihar Anambra da ke kudu maso gabashin Najeriya, a cewar jami'ai a ranar Asabar. Jirgin mai dauke da mutane 85 ya kife ne sakamakon ambaliyar ruwa da ta mamaye fasinjojin, kamar yadda Tikman Tanimu, coordinator hukumar bayar da agajin gaggawa ta kasar, ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Gwamnan jihar Anambra, Chukwuma Charles Soludo, ya bayyana a wata sanarwa cewa mutane 10 ne suka nutse a ruwa. Shugaban hukumar bada agajin gaggawa a ta jihar Anambra ya ce an ceto mutane 15 da yammacin ranar Asabar. Hukumar ta ce lamarin ya faru ne karfe 11 na safe zuwa tsakar ranar Juma'a. Wani mazaunin yankin kuma tsohon shugaban karamar hukumar Afan Ojin ya ce injin kwale-kwalen ne lalace kuma igiyar ruwa ta mamaye shi jim kadan da tashinsa. Jiya Asabar, babban jami'in diplomasiyyar tarayyar Turai ya yi Allah wadai cikin kakkausan murya da yunkurin Rasha na mamaye tashar nukiliyar Zaporozhye, kuma ya ce dole ne sojojin Rasha su janye gaba daya daga tashar tare da mayar da ikon ta ga Ukraine. Babban wakilin harkokin waje Joseph Borrell ya kira kwace tashar nukiliyar ba ta bisa ka'ida kuma ba ta cikin doka. Ya ci gaba da cewa kasancewar hukumar kula da makamashin nukiliyar ta duniya IAEA, wurin da kuma samun damar shiga masana'antar ba tare da samun cikas ba, shi ake bukata domin tabbatar da tsaron nahiyar Turai baki daya. Tun farko hukumar ta IAEA ta bayar da rahoton cewa masana'antar Zaporozhye mafi girma a Turai ta rasa hanyar samar da wutar lantarki ta waje guda daya sakamakon sabbin hare-haren da Rasha ke kaiwa, kuma ta tilasta yin dogaro da injin gas na gaggawa. Dukkanin injina guda 6 a masana'antar an rufe su, amma har yanzu suna buƙatar wutar lantarki don samun yanayin sanyi da sauran ayyukan kariya da ake buƙata. Hukumar IAEA ta ce injiniyoyin masana'antar sun fara aikin gyara layin wutar ɗaya da ya lalace. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubban jama'a ne suka hallara a babban birnin Burkina Faso jiya Asabar domin jana'izar sojoji 27 da aka kashe a wani harin kwantan bauna da aka yi a watan da ya gabata, wanda ya haifar da juyin mulki a kasar karo na biyu a bana karkashin jagorancin rundunar soji da ta koka da matsalar rashin tsaro. An nade akwatunan a tutar Burkina Faso tare da hotunan sojojin da aka kashe a ranar 26 ga watan Satumba, yayin da suke rakira ayarin motocin da ke jigilar kayayyaki zuwa wani gari da ke arewacin kasar da mayakan 'yan ta'adda suka yi wa kawanya. Mutane na cikin bakin ciki da rashin jin daɗi game da halin da ake ciki. A gaskiya abin takaici ne ganin yadda matasa ke tafiyar da rayuwarsu, in ji Abdul Fatah Bang, abokin ɗaya daga cikin sojojin. Ɗalibai mata a teren sun yi ta rera waƙar kaɓace yayin da shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi ya ziyarci harabar jami'a a jiya Asabar, ya kuma yi Allah wadai da masu zanga-zangar da suka fusatar da mutuwar wata budurwa a gidan yari, in ji masu fafutuka. Raisi ya yi jawabi ga malamai da ɗalibai a jami'ar Al-Zahara da ke birnin Tehran, inda ya karanta wata waka wadda ta kwanta masu tayar da tarzoma da kudaji, yayin da aka shiga mako na hudu a duk fadin kasar ana yi. Ya ce suna tunanin za su iya cimma munanan manufofinsu a jami'o'i. Gidan talabijin na kasar ya rawaito.
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA inda a yau zamu tashi a inda Abdulrahman Sambo ke ci gaba da bayani akan batun zama ɗan ƙasa da kuma hanyoyin samun shedar zama ɗan ƙasa a ƙasar Ghana. Abdulrahman gare ka.
Yawancin da ake kawo ba san tarihin unguwan ba, inda da zo unguwa na da sarakai akwai manya ko da da kawo su a bi da su an yi sarakan ko opinion su san tarihin unguwan. Kuna so tambaya dan unguwa. Assalamu alaikum.
Rahmatullahi ta barakatuh. Ina mai suna na Ahmed Bari, nini national organizer na Tabital Polaco International Ghana chapter, na international. Yanzu shi Ghana kuma nini president Fulani Youth Association of Ghana. Ina mai honorable ne kuma na fira sosai kan lokacin da sarauta yazo ne kuma fira da naje garin kuma insha Allah. Ina mai dai as youth na magana Fulana wa mu muka san abin da ke faruwa cikin daji. To yau da safin da na komo from Ejura da yaji. Abin da ke faruwa as of now yanzu hakan da muke magana zan yi ba da short story. Sakaren jiya naje na hadu da Fulana wa don muna gamu da su muna musu magana muna sensitizing shi. Muna zo ne just within 1 minute ga lori ya bullo ba uniform an rika bindigogi macho macho. Me yazo suka zo jikin lori nake suka tambaye ni nace menene suka zo ka budi suka ta koina naka sai gudana an kai sai tambaye shi kaman menene wai inda Fulani yake duka akwai mugun mutum wurin nan. Sai zai sa saboda shi ka biyu ne ka zo nan ga ko wai eh wai domin sun kama wajen su kwana cin gabarai ne da abubuwan nace kun kama suna sata ko dai kun suspect wai sun suspect nace idan su ko suna praise wajen su an zo da sakara. In ka ta magana ne dai short abin da ke faruwa ma Fulani yanzu haka. One batun document ban batun shi voter ID card lokacin election kai all the political parties ko da the interest jikin Fulani an ce ko waje political parties duka an ji sai ko ni Fulani yi after election ya kare immigration na ka ce to the ID through the voters ID ka sha shi a ce ke ba ganiya bane you can't be a ganiya because you are Fulani. Ghana card ba mu batun shi ba mu haji wannan aside recently ga police ai akwai police da aka form CTU counter terrorism da wajen sabubuwa suna kamo suspected Fulanis. And what they do, they shoot them and kill them. And they don't even give the bodies back to the families. As we speak, there are more than 50 dead bodies that are retrieved back. As we speak now, Muhaji wannan aside, Sarakai the indigenous man yanzu haka sun adapt strategy. Sun ga kula na wuce sanayen su. Suna force su kama sanayen su haji don ya zama Fulani. Fulani bai da bakin magana. Muna da wannan kuma aje. And honorable, in the care is not taken along the line. In the Fulani za su strike. Mu muka san what is on the ground. Muna musu magana ko because yana da G kana wuce da gadon ka ko dai property ka, arzikin ka. Sai ka ga wani an ne. Excuse my language, recently Sunday ga zamu yi addu'a daga Zakoli Fulana wa nai aka kashe Sunday ga ni 40 days da zamu je har yanzu mutane uku kada aka kama mutane over 100 suka yi wannan abu me ya faru saboda mun zama Fulana wa. To ona bu abin da yake so kai garin manyan mu da ke danga da sarakai mu sani in dai ba duba an find solution ba wallahi abin da zai zuwa gaba bai da kyau. Abin da ke fara Burkina northern part of Nigeria duka ina kan ga me ya fara. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Sunusi Ali Ahmed, waziri na Sarkin Hausawa Ankara. Duka maganan nan da aka yi an gwada irin kokarin da iyayenmu suka yi kakanninmu cikin garin nan amma har wa yau kaman ba yadda tsakanin mu da suko indigenous na garin nan bit Ankarawa Asantawa wane ne da wane ne har yanzu kaman mu ba su yadda da mu ba ba su ke muna wannan kallo makaucin ka wanda kuke aiki da shi wanda kuka yi hurda shi yadda shekaru 50 da sauran su har gobe ina ma wannan kallo akwai kungiyoyi akwai yanwaye mu musulmai da muka yi kungiyoyi da su akwai maganganu ne da yawa yanwaye mu da aka yi aiki soja akwai tarihi wani ma babba da muka san shi ina tare da mu ina tare da babban limami sun yi aiki akwai dan washi ma soja ne ya taba gaya mai ku an ba ku dama kuma kuna son ku kawo wadansu an ba ku dama kuma kuna son ku kawo wadansu mene yake nufi ina ji wanda suka san labarin nan sun sani sannan bayan shi akwai kungiya na musulmai da suke daukan nauyi ko suke kula da labarin sallah Eid planning committee yan waye mu Ankarawa
an karawa masu kasa da suka musulunta da suka zana musu laita muna so mu ma mu shigo ciki a ba mu tsarari mu ma mu yi sallah aka ce a ku je ku zana laita shi suka ce mu da garin mu za ce mu je mu zana laita to wanda suka ce ku garo laita su wa garin su bane sai sa me yasa da yadda ba har yanzu ɗan garin ba su yadda da mu ba akwai wani abu da ya kamata mu yi da ba mu yi ba yasa muka duba nan mu duba nan kila ko na aiki da ya kamata mu yi da sarakanmu saboda sarakanmu da muke da shi kasu sarki miti daya kasulan zungoci sun da muke da shi akwai wasu sarakan ba su da irin matsalolin ga da muke da shi ba su da shi ko me suka je nema ara musu to ya waɗansu suke da matsaloli kila ko na aiki da ya kamata mu da kanmu mu yi shi yasa na gina tsaya na sarki shi ma wannan wuri addu'a na
sunana Mustafa Sale Galadin Fulani Greater Accra manyan sarakuna yayannina da kannina yan waduka to shinkara kuma assalamu alaikum to abin da aka fadi duka gaskiya yanzu ga muna face a lot of challenges and most of them they are deliberate ana yi ne saboda ka zama dan zango maganar muke yanzu ai magana da yawan ka je password ace kai one tribe ne kai menene awan muka duba forms mu na password ba tribe ciki gane forms mu duka tun kamar lokaci a can baka cire wannan ba tribe da da muke yara passport akwai tribe yanzu ba wani amma ka zama dan zango sha kawo wannan issue of tribe abinda akwai place of birth inda aka haife ka the second thing is hometown to ban sani ba ko gane muna da different dictionary mu faje da kanmu gaskiya don in ka je website dictionary hometown ne where you grew up and have your principal address ko aje check that's the meaning of hometown nai wanda daga passport office aka ce wance na fito ba ko nace ban san salon ba nace wani fulani ne Accra na fito kuma mun ba mu zo mun ga gari ba mun zo mun kafa gari ne wannan fi kaka na mu 1903 to da suka zo da suke kwana da kunama da mun ci Accra ina kuke yau ya zama gari wani ya doko ba gishi north ya zo yana cewa ni dan gari ne kai ba dan gari bane kai ka zo ga gari ni ba kakanni mun sun ga gari ba sun kafa gari ne kuma kasuwar da ke gane duka cikin zango yake ni yan zango mun muka kafa kaga ni so shi authority ku duba ko za reorientate officers mu to know the meaning of hometown hometown is not by ethnicity it's where you grew up and have your principal address naje kai brother na hospital aka ce wai mu lokacin da aka fara health insurance wai mu foreigners muna health insurance shi ne ce ko shaka tambayewa ba na fito gana shi ne ce a shi ma zai ce bank eh shi ne ce tambayi wai ina ba na fito shi ne ce ba na fito bulkus shi ta shiru shi ne ce ba da boss mu ga wai ko shi tana uta no jam shi wani ce mata nuno ta nuno na kobwe shi ne ce da kai baba na ba gana ni ya kafe ni gane ya ni na gulko sa kafe su kagan so your authority kaman kan dan wani fadi abu da yawa na tafiya balle zo kan namu fulanawa ma mu son gobe cikin zaman lafiyar da muke gane zama wani abu amma so shi ai kokari a duba ya sabu thank you
yaro thanks mari assalamu alaikum to da farko dai sunana Muhammad Mahfuz Bashir daga unguwar Fadama to mun ji dai maganar da kowa ke fadi yayi kama da maganar da nake da shi yayi kama da maganar da wani ma zai tashi fada da yake abin da muke gani a cikin garin da muke cewa namu ne ba wani garin da ya zama namu banda Ghana mun bar nan mun keta boda mun je Togo ma za a nuna mana bambancin kabila balle ma muka keta boda muka je can Najeriya inda ake cewa nan muka fito to zango dai sai mu ce ya kunshi abu da yawa abinda Bature ke cewa melting pot an fito ko daga ina an zo an hadu yaren Hausa ya goge kowane Hausa da kowane yare an zo yare guda ne ake ci za a samu aibe ma Hausa ne yake yi a samu ba an kare ma Hausa ne yake beji an karancin ma to yanzu an ce mu mutanen zango ba Hausawa bane ko menene sai sa ni question biyu nake da shi farko zuwa ga lawyer na biyu kuma zuwa ga coordinator na farko shi zuwa ga lawyer shine wani abu ne criterion da ke qualify one ya zama ganiyan na biyu zuwa coordinator wani mataki ne gwamnati zai dauki wannan abu ya iya magance mana wannan da muke da shi tunda mun zo mun zauna mun yi magana da yawa mu sarakan zango da sun zo sun fadi ma gwamnati kaman ga abin da ke damu sarakan zango ba za su iya zuwa su ce passport office sai sun zo su yaki da su ba don a magance musu wannan gwamnati da namu ne mu mutanen zango da kowane mutum ne Ghana sai sa je zauna ya nade hannu shi ne ya ce kaman wayancan mutane na da wayancan ba mutane na bane ko ya za a yi assalamu alaikum
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. An hasasa protocol da dama ni ma ina son sai aka wannan protocol yin magana. Sunana Abubakar Garba Usman, harkan Fulani mu ne harkan Fulani. Don naga cewa kaman mutum Fulani ya yawa. Waziri nake ne wazirin Fulani na Akra sa'annan kuma shugaban Fulani su duba gaba daya. Na ma bin akwai shi magana na zuwa ga lawyer. Ina mi akwai wata doka dake godawa kaman waɗanda ke cikin ƙasar Ghana. Ghana ta samu ƴancin kanta sun zama mutanen Ghana. To ina so in tambaya da aka kawo Citizens Act ya fi da wannan ne ko a'a har yanzu wannan na aiki na farko kenan. Sa'annan na biyu akwai abinda United Nations High Commissioner for Refugees suke ce mai statelessness. Idan mutum aka haife shi wuri, idan ya kasance inda ya sani kenan, ba inda ya sani banda wannan wuri, dole ya kamata kasan ta yi da cewa kaman shi ma dan kasa ne. Ina mene karshen binciken da nayi, Ghana bata rattaba hannunta kan wannan doka ba. Shi yasa idan Ghana bata yi ba, me yasa Ghana bata yi wannan ba? Saboda wayansu mu cikin binciken mu muna da wani tunani da wani fahimta cewa kamar ana gwada mayan zango wani wariya, wani kiyayya. Shine cewa kamar kuyi min gafara, tarihi na sa mutum ya yi wani magana. Shekaru da suka wuce da dama mun ga abin da isa mun dan zango. Shi yasa in wani abu ya taso yana kai hankulan mutane wannan wuri, ana magana da bai kamata ai ba. Shi yasa ana wara'ayi, ina gani wanga magana na wurin lawyer karshe magana na mu tuna cewa kaman nan ga Cote d'Ivoire watara mun ga irin rikicin da aka yi. Shi yasa ba mu son irin wannan abu ya afku a wannan kasa.
Honorable Minister, shi mai godiya da kiran da kai zuwa nan ga abu da nake son address tarihin da muke yi na farko personal experience. Abin da yasa kuma wannan personal experience nake ganin kamar yana da important. Ina tsammani current government mu for a long time muna year of return nan ina tsammani especially African Americans, African Europeans ko Afro-Europeans da yawa sun zo kasan ga. Kuma ina tsammani tourism industry ya benefit sosai. Amma personal experience da ni na samu nake so mu kawo hankali mu kan irin ababen da ke samun mu daga zango. It's not just limited to mu da muke cikin kasan ga, yana affect even yayan mu ma da muka haife daga Turai. Akwai yaya na wani nake bin bayan shi, yayansa mace Azumi, an haife ta Belgium. Ita da kanta ta embrace Ghanaian citizenship, ta je Donduwa citizenship is allowed, ta je embassy daga Belgium, ta yi ta apply for Ghanaian passport. Aka ba ta ranar da aka baya ta kira ninna nan tana cin ta yi ji daɗi ta ce ta samu passport. Fast forward ta zo holidays because mu duka da muke haifuwa Turai muna so yayan mu su zo gida. Gida kuma shi ne Ghana, gida shi ne Accra, gida shi ne Kauli for example. Ta zo gida. Passport ya mutu ta yi ta expire, ta san nan gade tun da nan gida ne, it's going to be much more easier ma ifi daga Belgium. Ta je passport, kai sai from passport office, immigration office ta je, excuse me da umarta Baturiya ne babanta yayana ne bakin mutum ne African. Yanzu an kai ta immigration ta kira ni ranta ya ba tana kuka, na ce ta sa kan speaker. Sai wani officer, wani iya ba su so su yi mana, ce su yi magana, yi ne wani na hanya zuwa ma don zuwa immigration, sai ce yawa, what do you have to say, yana ce hannu wani yaga. She said, "Mono, okay, you are a great grandfather, Mama Tumbuktu. I'm here to call you, spoil your lady. She had a fact of uncle Yangus. She ate a man and fed her to Belgium. And it took a man, Muna, you know, of return. Muna inquired one day, they don't have any connection whatsoever to Ghana. Muna presume, come on, what's the case? But this is a case on whether I can't take a babantaga. When may I say babanta? Wannan ya ce babanta dukkan su biya kwanciyar su ne su gwada adres cikin Ghana. And we are discriminating against, so I want us to look at ba ta sari on the governmental aspect kuma kaman productivity mu as citizens of Ghana both home and abroad with this ashes na muna cut off potential sun mu domin na cewa muna so express su zo. She is a lawyer, qualified lawyer, tied to the UN in Switzerland. These are the kind of people we need here, but dual treatment in Lagabata. It's going to be a traumatic experience for her, and she's going to discuss it on diaspora forums. So, I want us to see the economic aspect, the future development aspect, and potential as a nation, as a developing nation. Mukuma one hand, muna stretch, muna kira. Mutanimu. On the other hand, and secondly, in the question, my son, the court to where I need, in the summer, and then one hour, Ziri, I got to know. If I'm not wrong, Emon achieved independence as a nation on the 6th March. And I presume, come on the 5th March, 1957, we were all British subjects. Anybody, Asante, Kwaru, that we were all British subjects. So, now what gives one tribe the audacity to choose who then is a citizen? Because we all became Ghanaian citizens on the 6th of March with the declaration. Kokoma later, I think we did Republic Day and so on and so forth. I'm not a lawyer, but that is a question I need answer. On the 5th, I'm certain, I'm 100% sure, on the 5th, we were all British subjects. We were stateless. We were British, simply British subjects. So how do we transition from British subjects to all of us being in this territory and Kumamusam independence and Kuma first constitution actually Kowadeki within this territory is a citizen. Mude mude about 200 of years, man. Just this 57 now.
Anan zamu dasa aya a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu zamu dora a madadin jagoran shirin daga Ghana Muktadi Ridwan Abbas da daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka ni ce Madina Dauda mu huta lafiya.
To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayo Binne.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Yau kuma a cikin shirin namu na rayuwar birni, muna tare da wani malami ne mai tallan goro. Malam, ko menene sunanka?
Muftar Muktari.
Malam Muktari. To Malam Muktari, kaman daga wace jiha kake a Najeriya?
Ina jihar Kebbi.
Okay, daga jihar Kebbi kake?
Eh,
a cikin garin Kebbi kake ko kuma daga wata karamar hukuma?
Ina karamar hukuma a birnin Argungu.
A birnin Argungu.
Eh,
to gashi nan na ga kaman kana sana'ar saida goro ne a nan birnin tarayya Abuja. Wani binni ne da ake ganin kaman binni ne kawai na ma'aikatan gwamnati, ashe sai kuma gashi kuna akwai mafiyar waɗannan kananan sana'o'i. Kaman me ya baka sha'awa yin wannan sana'a ta goro?
Gaskiya alhamdulillah bakin gurgurdo dai muna samun abin da muke biya mu kan bukatocin mu bakin gurgurdo. Alhamdulillah, mun gode Allah.
To ganin cewa kana wannan sana'a ta goro, shin baka yi karatu bane na boko?
Gaskiya ban yi karatun boko ba, ko ba haka ba, ban yi ba, amma arbi na yi bakin gurgurdo dai na yi kwarai kuwa.
To menene ba ka sha'awa da zuwa birnin Abuja?
To gaskiya yanayin abin da ya bani sha'awa daga ciki, ina daga cikin abubuwan ina ganin musar mutane suna zuwa suna nema suna kuma gida kuma suna samun abin da suka ji da shi lahal.
To wasu suna ganin cewa kaman wannan karamar sana'a ne kake yi, sai su ce kaman menene yasa baka zauna a gida ba dan ganin cewa kai wannan sana'a, ko kana ganin cewa anan abinda kake samu yafi kaman abinda zaka samu a can gida Argungu?
Eh, gaskiya abinda muke samu nan yafi abinda ake samu a gida. Sannan idan a gida ne kaga abinda zaka samu in kana samu naira 1,000 a wuni, to nan Allah ya da akallan dai ko baka samu ka samu 2,000.
To yanzu kaman wannan, yanzu wannan goran naka, wannan kaman jarin wannan goran naka kaman na nawa ne?
Gaskiya wannan kallan zai kai naira 7,000 zuwa 10,000.
To a rana kuma kana samun kaman a ce nawa?
Eh, to wani lokaci kana ka samu 6,000, 7,000, 8,000 duk kana samu a wuni daya. Wani lokaci zaka samu ma fiye da haka din.
To birnin Abuja wani birni ne mai wahalan sha'ani. In na kai maganan wahalan sha'ani, wahala ne, yana da wahalan sufuri da kuma maganan muhalli gurin zama. Kaman a ina kake zama a wannan birni na Abuja?
Ina zama a cikin area a Sokoro wajen AIT Junction. Ina cikin wannan line.
to kaman kana haya ne ko ku kana zama ne a wani gidan wani dan uwa
yawa gaskiya ba haya nake ba ina tare da wasu mutanen mu ne albarkacin su ne nake samu ma ina zauna a wurin
so kaman wani lokaci kake dauka kamun ka koma gida a Argungun
kaman misali irin nazo lokacin zan samu wata daya ko sama da haka din duka zan iya irin sati 7 zuwa 8 zan yi wani lokaci zan yi sati 9 ko zuwa 10 hakan nan sai in koma gida
shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa muni lafiya
to a gaida Mallam Sale kashin shirin namu ne yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da har hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri